أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah. Muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi ƙarya inda bayani ya kawo mu akan nau'o'in ƙarya da kuma ababen da suke da alaka da al'amarin ƙarya. Mun ce akwai ababe guda uku wanda suka shahi ƙarya kuma suke da alaka mai ƙarhi da ƙarya, sannan kuma ana itibarin su suma kaman ƙarya, zunubin su daidai yake da ƙarya, sannan ma sun kasance su ne ma mafi muni sannan kuma mafi girman nau'o'i daga cikin nau'o'in ƙarya. Mun ce akwai shaidan zur wanda bayani ya gabata a kansa, mun ce akwai rantsuwa na ƙarya wanda shi ya bayani ya gabata a kansa, sannan akwai saba alƙawali wanda insha Allah cikin wannan darasin shine za mu bayani a kansa. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu insha Allah. Na farko dai za mu iya ganin akwai ayoyi na alƙur'ani masu girma da ma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu yawan gaske, da ma na iyalan gidan satsar kaka wanda suka yi bayani dangane da munin saba alƙawali. Kuma kasantuwan alƙawali wani abu ne wanda ya kasance abin tambaya ga Allah subhanahu wa Allah subhanahu wataala. To Allah subhanahu wataala zai tambaye mutum idan yin alƙawali ya cika ko ya saba. Idan ya cika, Allah ta'ala zai ba shi lada a kansa. Idan kuma ya saba, Allah subhanahu wataala zai masa hukuma a kansa. Kenan wani al'amari ne wanda yake da matukan hadari wanda lazimi ne ya kasance kowane mumini ko kuma kowane musulmi yayi kokarin ganin cewa in yi alkawali ya cika, hakanan in suka yi alkawali da wani yayi kokarin ganin cewa ba a samu karewa wannan alkawalin ba ta bangaren shi. Wannan shine abin da zai ba mutun kyaukyawan rayuwa cikin wannan duniya, sannan ko ya ba mutun kyaukyawan suka makuranta shi alkiyama. Al-misali daga cikin hadisai wanda suka zo dangane da hadarin saba alƙawali da kuma zargin saba alƙawali, muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yazo a cikin Usulul Kafi cikin mujalladi na 2 shahi na 364, hakanan yana yazo a cikin babin Khulful Wa'd hadisi na 2. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyathi idha wa'ada. Duk mutum da ya kasance yayi imani da Allah subhanahu wataala, hakanan kuma yayi imani da ranan karshe, to ya cika lokacin da ya alkawali, in ya alkawali ya cika. Kenan muna aifanta cikin wannan hadisi akan cewa cika alkawali yana daga cikin alamomin imani da Allah subhanahu wataala da imani da ranan karshe. Hakanan kuma saba alƙawali yana ya kasancewa rashin imani da Allah subhanahu wataala, sannan kuma rashin imani da ran tashin alkiyama. Kinan wani abu ne wanda yake da irzibati da imanin mutum da Allah subhanahu wataala da imanin mutum da ran tashin alkiyama. Ko dan wannan lazimi ya kasance mutum yayi sa'ayi ganin cewa bai saba alƙawali ba, ya kokarin ganin cewa ya gaskata alƙawalin shi ya kuma cika su. Kenan kamar yadda malam akhlaq su maskai bayani dangane da hadarin wannan al'amari suke cewa shi alƙawalin mumini, idan mumini ya madan uwansa mumini alƙawali, to kaman bakance ne wanda yake baya da wani kafara. Wato bayan da zai zamanto ya kubuta daga wannan laifin illa kawai sai dai cika wannan alƙawalin. Domin duk mutum ya saba, duk mutum da yayi madan uwansa mumini alƙawali kuma ya saba, to tun harko Allah subhanahu wataala ne ya saba ma alƙawali. Sannan kuma tun harko ya kasance ya bijiro ne zuwa ga abinda Allah ta'ala yake kiyama kuma yake zargi. Shi yasa ma za mu gani cikin fadan Allah subhanahu wata'ala cikin suratul saf aya ta 2 zuwa aya ta 3. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Allah ta'ala ya kira wanda suka yi imani suka yi gaskata da shi kuma da ranan ƙarshe kan cewa ya ku wanda kuka yi imani me yasa kuke faɗin abin da ba ku aikatawa, me yasa kuke ɗaukan alƙawali ku saba, me yasa ba ku aiki da abin da kuke faɗi? Kuna ce mutane misali su bi Allah su zan mutanen ƙwarai amma ku ba ku bin Allah subhanahu wata'ala sannan ba ku samu kanku ba a cikin mutane na ƙwarai, me yasa kuke alƙawali kuke sabawa? Wato mutum ya faɗi abin da yake bai aikatawa abu ne wanda ya kasance abin kyama, abin zargi a wurin Allah subhanahu wata'ala. Allah ta'ala ya ce me yasa kuke haka ne yakan da kai imani? Wato kenan wani abu ne wanda yake bai dace da imaninku ba, matsayinku masu imani bai dace a ce kuna irin wannan ayyuka din ba. Wannan aikin ya hi dacewa da waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wata'ala kuma ba su gaskata da Allah subhanahu wata'ala ba. Allah ta'ala ce kabura maqtan inda Allah, lallai kyama da kuma zargi ya yi girma a gun Allah subhanahu wata'ala ya kasance kun haɗa abin da ba ku aikatawa. Kenan idan mutum ya alkawali ya cika wane zan baka kaza wane zan maka kaza ka cika wannan alkawali din, in ba haka ba to kyama da zargi sun yi girma a wurin Allah subhanahu wata'ala wanda yake abin da zai biyo bayan shi shine ukuba. Kamar daidai gurgudun kyaman da Allah subhanahu wata'ala yake ma wannan aikin daidai gurgudun ukuban da zai ma mutum ran tashin kiyama idan ya kasance yana saba alkawali. Kenan saba alkawali ba wani al'amari bane wanda yake da sauki kamar yanda wasu suka dauka cikin sauki mutum zai alkawali kuma ya saba. Ha, idan mutum ya alkawali in ya cika zai samu lada, zai samu kyaukyan sakamako. Idan mutum ya alkawali ya saba kuma zai fuskanci azaba ran tashin kiyama, kuma azaba mai girma. Kamar da yake zargi ya yi girma, kyama ya yi girma a wurin Allah subhanahu wata'ala, to azaba ma haka nan. Kinan mutum ya kokarin ganin cewa ya nisanci saba alkawali a koda yaushe, ya kokarin ganin cewa ya cika alkawalansa da yayi kuma ya kasance bai karya alkawalin da akwai tsakanin shi da mutane ba. Wannan lazim ne. Kuma wannan shine koyarwa na addinin musulunci kuma abinda Allah subhanahu wata'ala yake bukatan da wanda suka yi imani da wannan addini ne. Sannan muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda shi ma yake bayani dangane da muhimmancin wannan sifa din na cika alkawali da kuma hadarin saba alkawali da kuma irin abin da zai iya biyowa baya akan wannan. Yana cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan, akwai ababe guda hudu wanda duk wanda ya samu kanshi cikin wannan ababen guda wannan sifofin guda hudu to zai kasance munafiki ne. Munafiki kuma mun san cewa ko kafirai sun yi su sauki a cikin azaba. Saboda mutum ya kokarin ganin cewa bai samu kanshi ba a cikin wannan sifofi din. Yake cewa man kanat fihi khallatun min hunna kanat fihi khallatun min an-nifaq, duk wanda ya kasance yana da sifa ɗaya daga cikin wannan sifofin guda hudu to ya kasance kine yana da sifa daga cikin sifofin munafinci. Hatta ya da'aha, sai ya bar wannan sifa din, abinda zai hidda shi daga cikin kasantuwan shi munafiki sai ya bar wannan sifa din, sai ya nisanci wannan ɗabi'a din, sai ya nisanci wannan halin. Sai yake cewa menene na harko, idza haddatha kadhaba, idan yayi magana sai ya saba, wato kenan sai ya ƙarya. Idza haddatha kadhaba, idan yayi magana sai ya ƙarya, wato mafi yawan abin da zai ambata cikin manganun shi ƙarya ne. Duk lokacin da yayi magana ƙarya yake hudi, wannan ya dauke da sifa ta munafiki kuma wannan zai iya wulga mutum wuta wala azbil. Wa idha wa'ada akhlafa, haka nan idan yayi alkawali sai saba, din yayi alkawali sai saba, wannan sifa ce daga cikin sifofin munafiki. وإذا أحد غدر hakanankum idan suka yarjejeniya suka alƙawali su kulla alƙawali da wani akan cewa za su kiyaye al'amari kaza ko sun yi sulhu ko abin da ya kama da hakan shi zai je yaudara ya kare wannan alƙawali din wannan sifa ce daga cikin sifofi na munafinci kuma dewa a yau da kullun cikin rayuwar mu zamu yi ganin kenan wannan sifa din tana da ya haduwa su san gaske wannan sifofin da muka ambata suna da haduwa su san gaske mafiyan mutane suka yi magana suna ƙarya ma ba su damu ba mafiyan mutane idan suka alƙawali sukan saba ba su damu ba haka nan kuma mafiya idan suka alƙawali da mutane sukan saba ba su damu ba alhali wannan sifofi ne daga cikin sifofin munafinci wanda idan mutun ya mutu akai zai shiga wuta wa idha khasama fajara sifa na hudu kenan shine idan yayi husuma yayi rigima da wani shikenan sai fajirci mana sai kasance ko ya kaurace ma mutumin kauracewa mai tsawon gaske kuma ya kasance ya dauki matakai wanda suka sa ma shari'ar musulunci sai zamanto ya fajirci wannan sifofi ne daga cikin sifofin munafinci duk wanda yake dauke da su yana dauke da sifan munafinci wanda kuma zai sabbaba mutum uquba ran tashin kiyama idan ya kasance bai nisance su ba saboda kenan faman wa'ada wa kana indal wa'di aziman ala alla yafi aw kana aziman al wafa wa tarakahu biduni udhrin fa huwa munafiq kenan duk wanda yayi alƙawali lokacin da yake yin alƙawali din yayi azama yayi niyya a cikin zuciyar shi akan cewa wannan ko alƙawali yana hadi ne ko a baki amma yana da niyyar kanta ba zai cika ba da wannan lokacin mutum zai alƙawali amma shi kankan shi ya san cewa ba yana son ya cika alƙawalin bane na muku ayya jama'a na muku alƙawalin kaza musamman mafiyan ɗan siyasa sukan zuwa su yi alƙawla na ƙarya sai zamanto kawai hadafin su dan a zabe su ne in sun samu ƙuri'a shikenan amma tun har kuma suna da niyyar koda an zabe su ba su cika wannan alƙawalin ba kawai sun yi amfani da shi ne domin su cimma ra'ayoyin jama'a kenan duk wanda yayi alƙawali lokacin da yake yin alƙawalin yayi azama ya niyya akan cewa shi ba zai cika wannan alƙawalin ba yana da niyyar sabawa to shikenan zai kasance yana da sifa daga cikin sifofin munafinci aw kana aziman alal wafa ko kuma a lokacin da yayi alƙawali din yana da cikin zuciyar shi yana da niyya akan cewa lalle yana son ya cika wannan alƙawali din amma me yake faruwa shine watarakahu biduni uzrin amma sai ki cika wannan alƙawalin ba tare da wani uzuri ba ya kiye cika wannan alƙawali din ba abin da ya hana shi cika wannan alƙawali sai ya kiye cika saboda kenan fa huwa munafiqun zai kasance kenan munafiki zai samu kansa a cikin jerin munafiki wa amma in anna lahu uzrun min alwafa lam yakun munafiqan wa athiman amma idan mutun ya alƙawali yana da niyyar ya cika wannan alƙawalin yayi azama akan ya cika wannan alƙawali din amma wani uzuri yazo ya gito masa wanda ya hana sa cika wannan alƙawali din wannan ba zai kasance munafiki ba hakanin kun ba zai kasance ba yana da zunubi saboda abin kenan ya hita daga cikin ikon shi abu ne ya gita masa wanda ya hana shi aiwatar da wannan alƙawalin saboda haka bai da laifi wa in shara alaihi ma huwa suratun nifaq ko da yake malaman akhlaq wanda suke zurhi a cikin al'amarin irfani suna ganin cewa akwai sura ta munafinci wanda ta gudana akan shi shine alƙawalin da an saba amma ko ya aka saba alƙawali din wannan wani magana daban ne amma dai abin da yake bayyana a hili shine an saba wannan alƙawali ba tare da an duba wannan uzurin nashi wanda ya hana shi kauna alƙawali din kinan fal aula an yahtariza an suratin nifaq aidan malaman akhlaq suna wasaiki akan cewa abin da yake shine ya kasance mutun ya nisance ma suran munafinci watan kenan yayi sa'ayi iya gurgurdan sa ganin cewa cika alƙawalin kuma ya kawar da uzuroni wanda za su iya su tsaya gaban shi su hana shi cika wannan alƙawali din kama ihtariza an haqiqati kama inda yake kasance wajibi gare shi nisance yin alƙawali kuma yayi niyya akan cewa zai saba alƙawali din ya nisance haka domin kuwa shine sunan sura na haqiqi na nifaq a cikin saba alƙawali wa zalika bi alla yajzima fil wa'd بل يعلقه المشيئة ومثلها saboda kenan duk lokacin da yake son yi wani alƙawali kai zaman to yayi azama kan cewa lalle lalle zai cika wannan alƙawali din ta yanda in yi saba zai kasance ya fada a cikin sura na haƙiƙa na munafinci ko kuma sura wanda yake ba na haƙiƙa wannan munafinci kenan abin da yafi dacewa shine duk lokacin da mutum ya alƙawali ya jingina shi zuwa ga mashi'an Allah subhanahu wataala wani insha Allah zan maka kaza wana insha Allah na maka alƙawalin kaza to Allah ta'ala sai ya taimake ka wurin cika wannan alƙawalin Allah sai ya kawar da dukkan uzurin da zasu isa shiga gabanka wurin cika wannan alƙawarin rashin cika annan wannan alƙawali din sai zamanto ya kawar da su ka samu daman cika wannan alƙawali din kuma sai zamanto ka kubuta daga cikin daga suran munafinci wannan shine abin da zai iya ba mutum kubuta da kuma nisanta daga wannan mummunan sifa na munafinci ta hanyar saba alƙawali saboda kenan muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin bayin sa managarta wanda suke kiyaye alƙawullansu kuma suke nisantan saba alƙawali wanda suke kiyaye yarjejeniyoyinsu da ka'idodinsu wanda suka azama junansu ba tare da sun yaudara a cikin su ba kuma sun karye wannan yarjejeniya Allah subhanahu wataala ya nisantar da mu daga shaidan zur da kuma rantsuwan ƙarya da kuma saba alƙawali sanya mu cikin bayan sa managarta masu yi masa da'a a koda yaushe kuma suke imtisali da umarnin sa suke nisantan hannun shi wannan kenan a takaice da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin